Rahotanni dai daga yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga wanda kawo yanzu ba a kai ga gane su ba sun yi awon gabar da wani basaraken gargajiya a yankin Inewe mai suna Eze Ambrose. Haka kuma bayanan sun nuna cewar 'yan bindigar sun kutsa ne a cikin gidan basaraken kamin daga bisani su yi awon gaba da shi, kuma yanzu haka suna koye da shi a wani wuri da ba a sani ba a cikin surkuwayen ruwayen yankin. Rundunar 'yan sandan jihar Ebonyi ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce ta baza jami'anta domin da ya ganin cewa an ceto shi da rayuwarsa. Aliyu Garba shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Ebonyi.
An ce a gidan shi ne na gani aka suka hito da shi suka sashi a motarsa suka wuce.
Rashin tsaro dai a yankin kudu maso gabashin kasar na ci gaba da gallabar jama'a, inda bayan an sace mutum sai a fille masa kai. Wannan lamarin dai na rashin tsaro a yankin na kudu maso gabashin kasar an sha zargin kungiyar nan da ke rajin ballewa daga Najeriya don kafa kasar Biafra da hannu dumu-dumu wajen kisan gilla ga waɗanda basu ji ba basu gani ba. Da haka na ji ta bakin wasu 'yan yankin na kudu maso gabashin kasar dangane da batun tsaro da ke ci gaba da taɓarɓarewa a yankin, kuma ga abin da suke cewa:
"Insecurity situation is becoming alarming and we don't even know what to do about it."
Wannan yana cewa ne sunana Barry Hope, kuma ra'ayina dangane da batun tsaro da ya taɓarɓare a yankin mu a yanzu ba mu san ma abin da zamu cewa ba, bisa la'akari da irin abubuwan da ke faruwa wajen tsanantar tsaro da kuma kashe-kashe. Haka kuma muna kira ga hukumomi da su ƙara inganta tsaro. Ina ganin wasu ne ke neman maida hannun agogo baya domin ganin cewa zaɓen shekara ta 2023 na daɗa ƙarasuwa a ƙasar ta Najeriya, kuma muna yaba ma shugabannin tsaro sai dai kuma su ƙara ƙaimi. Shi kuwa wannan da ke da suna Daniel Ogochukwu ya ce:
"The issue of insecurity has become worrisome as far as this country is concerned, from the east, west and the south. In fact, we can see nowhere is safe."
Yana cewa ne ra'ayina dangane da batun tsaro da ya ƙara taɓarɓarewa a sassa daban-daban na Najeriya, musamman a yankin kudu maso kudu da kuma kudu maso gabashin ƙasar, har ma da kudu maso yammacin Najeriya. Sai kaga babu tsaro, inda babu wanda ya tsira saboda matsalar tsaro, kuma lamari ne da ke ƙara ta'azzara. An sace mutane kuma an biya kuɗin fansa, amma daga bisani an halaka su. Shi kuwa wannan da ke da suna Ibere Uche ya ce:
"Actually, my opinion over the incessant occurrence of insecurity is..."
Yana cewa ne dangane da batun tsaro a Najeriya, gaskiya ra'ayina shi ne lamari ya tsananta matuƙa a yankinmu na kudu maso gabashin ƙasar, kuma ya kamata hukumomi su ƙara ɗaukar matakai bisa la'akari da kashe-kashe nan da can a sassa daban-daban na kudu maso gabashin ƙasar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.